بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yammaci na 30 ga watan Rajab, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446, wadda ce daidai da 30 ga watan 1 miladiya ta 2025. Kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka, Masjidil Bukhari, dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad. Littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alai, wanda kuma Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi cikin mujalladi guda. Wannan kuma shine zai zanto darasi na 59 cikin wannan littafi. Darasin da ya gabata kafin mu fara karatu, akwai ciyaman na wannan masallaci yanzu ake sanar da ni yana asibiti, an yi masa aiki. Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya, Allah ta'ala ya sa ta zama kafara, Allah ya rubuta masa jinyar akan mizanin sa. Sauran yan uwa musulmi duk da ba su da lafiya, Allah ta'ala ka ba su lafiya. Sannan kuma akwai Malam Umar, shi ma yana barar addu'a wajen yan uwa, zai aurar da ƴaƴansa guda biyu cikin satin da za mu shiga insha Allah. Allah madaukakin sarki ya sanya albarka, ya sa a yi taro lafiya, a gama lafiya, Allah ta'ala ya ba su zaman lafiya. Darasin da ya gabata mun karanta fasalin da ke bayani akan koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da mutum zai faɗa lokacin da ya shiga yanayi na fushi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga duk mutumin da fushinsa ya tsananta da ya kashe wannan wuta ko garwashi na fushi ta hanyar yin alwala, da kuma zama in a tsaye yake, da kishingida in a zaune yake, da kuma isti'aza, neman tsari daga ainihin wato shaitan. Yayin da fushi da sha'awa suka zamanto wasu wato garwashi ne guda biyu, wato daga cikin wuta a cikin zuciyar ɗan Adam, da haka aka umarce shi da ya kashe su da abin da aka ambata. Idan ainihin wato mutum ya samu kansa cikin fushi, to ga hanya can da muka karanta wadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dora mu akai, ta yanda za mu shawo kan matsalar da muke fama da ita ko muka shiga cikin ta tafushi. Mun karanta fadin Allah, ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, har kuma zuwa ƙarshen ta, da kuma abinda ayar ta kunsa na cewa akwai tsananin fushi, akwai tsananin sha'awa. Ita wato tsananin fushi sai a nemi isti'aza, wato neman tsarin Allah daga shaitan ar-rajim. Ita kuma sha'awa a nemi taimakon Allah bi sabri wa sana. Wato yayin da waɗannan abubuwa guda biyu, da fushi da sha'awa, dukkaninsu wato suna haifar da saɓan Allah. Fushi yana haifar da mai shi zuwa ga saɓan Allah, kamar yadda sha'awa kan fizge mai ita zuwa ga saɓan Allah subhanahu wa ta'ala. Ƙarshen fushi ya sa mutum ya yi kisan kai, ƙarshe kenan. Ƙarshen sha'awa ta jefa mutum ya yi zina, wannan an kai kololuwa a fushi a ce wanda ya yi fushin ya yi kisan kai, an kai makura a muni a ce sha'awar mutum ta fizge shi zuwa ga aikata ainihin wato zina. Kuma waɗannan cututtuka guda biyu da maganinsu duk mun karanta su a cikin suratul an'am, Allah ya haɗa su da cikin suratul isra da suratul furqan. Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ga abin da yake so yakan ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, idan kuma ya tsinci kansa a yanayin da bai ji daɗin yanayin ba yakan ce alhamdulillahi ala kulli hal. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'a ga dukkan wanda ya kusanto masa da wani abu da yake da bukata ko ya kawo masa wani abu da yake so, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ainihin wato ga Abdullahi dan Abbas a daidai lokacin da Abdullahi dan Abbas ya gabatar da ruwan alwala ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce Allahumma faqihuhu fid din wa 'allimhu tawil, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Abi Qatada ta al-Ansari addu'a lokacin da shi ma yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama abinda Annabi ya ji dadin sa na tafiyar da suka yi cikin dare, inda ya dinga kokarin taro Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da gangadi yake kama Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan abin hawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Abu Qatada hafizakallahu bima hafizta bihi nabiyahu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa duk wanda ya yi maka abin alkhairi ka saka masa, duk wanda ya maka alkhairi ka cewa wanda ya maka wannan alkhairin jazakallahu khaira, duk mutumin da kai masa wannan addu'a ka kai makura wajen nuna ka ji daɗin alkhairin da ya maka kuma ka kai makura wajen yabansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sahabin da ya bashi rance, wanda mun karanta Abdullahi ibn Abi Rabi'a wanda ya arawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ranta masa dirhami 30 ko 40. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dawo, lokacin da ya zo biyansa, ya ce barakallahu laka fi ahlika wa malik, innama jaza'u salaf alhamdu wal ada. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan an yi masa kyauta yana yin sakayya da fiye da abin da aka yi masa na kyauta. Wannan shine gabar da muka tsaya qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa in lam yuridaha i'tazara ila muhdiha ka qawlihi lis-sa'b bin jassamah al-laythi inna lam naruddahu 'alayka illa anna hurumun. Annabi sallallahu alaihi wasallam idan an yi masa kyautar da bai son ya karba, bai so ya karbe ta ba, in ya mayar wa mai ita ba shiru yake ba, ba za a yi wa Annabi kyauta kawai ce baya so ba, ko kuma ya dawo mutum ita ba tare da yayi bayanin dalilin da yasa ya dawo masa da ita ba. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan gabatar da uzuri, yakan gabatar da hanzari ga duk wanda ya masa kyautar da shi kuma baya so ya karɓi kyautar. Kamar yadda ya gaya wani sahabi Sa'ab bin Jathama al-Laythi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kan harama da aikin haji ko umra, wannan sahabi Sa'ab bin Jathama al-Laythi sai ya aiko wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar karfata ko kace cinya ko kace kafar baya ta ainihin abin farauta. Da aka kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a mayarwa As-Sa'ab bin Jassamah al-Laythi wannan kyauta da ya aiko masa. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lura cewa wannan mayar da hannun kyauta da ya yi Sa'ab bin Jathama ya samu damuwa, kamar bai ji daɗi ba ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam alkhairi ko kyauta, Annabi ya dawo masa da ita. Sai Annabi ya ce ka yi haƙuri, ba komai ne ya sa muka dawo ma da kyautar da ka bamu ba, sai dan wannan kyautar da ka kawo nama ne ko dabba ce ta farauta, mu kuma mun riga mun yi harama da aikin hajji, shi kuma mai harma da aikin haji baya cin naman dabbar farautar da aka farauto dan shi, sai aka lura cewa akwai Abu Qatada ai yayi irin wannan, Annabi sallallahu alaihi wasallam sun fito sai ya aike su wajen wata bukata. A lokacin da kafin su dawo duk sauran abokan tafiyar Abu Qatada sun yi harama ainihin wato sai dai banda Abu Qatada shi bai ba. Da haka ana cikin tafiya sai ya ga garken wato jakunan dawa, ka san ya halatta cin naman jakin dawa, jakin gida ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta cin sa. Da haka Abu Qatada sai ya bi ɗaya daga cikin wato ya bi garken waɗannan jakunan dawa suka bazama da gudu, sai ya sa kibiya ya harbi guda ɗaya, nan take ya faɗi aka yanka. To bayan an yanka aka gyaggyara aka yi amfani da naman. Bayan an fara amfani da naman sai kuma wata tambaya ko kuma wata mas'ala ta jeho cikin tunaninsu cewa to ai mun riga mun yi harama da aikin haji, duk da cewa kai baka yi harama ba, to amma kuma ya halatta da ka farauto mu ci, domin bai halatta wanda ya harama da aikin haji ya yi farauta. To da haka sai suka tattare ragowar naman sai suka daina ci, suka ce sai sun zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan ya warware musu cewa za su iya ci sai su ƙarasa namansu, in kuma an ce a'a su ji menene hukuncinsu. Da haka suna isowa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka faɗa masa duk abin da ya faru. Annabi sallallahu alaihi wasallam tambayar da ya musu, a cikinku akwai wanda ya umarci Abu Qatada ya farauto wannan jakin dawa? Suka ce a'a. Akwai wanda ya gan jakunan dawa garken nasu ya yi masa ishara nuni cewa ga su can? A'a. Akwai wanda ya taimaka masa ko da makami ko da wani abu na taimako don ya farauto? Suka ce a'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ci abin da ya rage na naman jakin dawan nan, in akwai ragowa ni ma ku bani sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan hadithin gashi Abu Qatada ya yi farauta, kuma har Annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi abin farauta kuma ya karba. Amma kuma ga Sa'ad bin Jathamah al-Laythi ya aiko da Annabi sallallahu alaihi wasallam abin farauta, Annabi ya ki karba. To har ma Annabi ya ce abin da ya sa muka dawo maka da kyautar da ka bamu ba wani abu bane sai dan mu mun riga mun yi harama da ainihin wato ibadar hajji ko umra. To da malamai suka tayi sai suka ce to ai ga Abu Qatada can ya bashi ya karba, nan kuma Sa'ad bin Jathama ya bashi ya mayar masa. Sai suka ce ai babu cin karo tsakanin hadithan. Abinda wasu malaman suka ce shine hadithin Abu Qatada ya zama clear, ma'ana ya fito fili cewa Abu Qatada dan radin kan sai ya je ya farauto abin farautarsa, ba wanda ya sa shi, kuma ba dan wani ya farauto ba, kawai ya farauto. To duk sanda wato halali wanda bai harama da aikin haji ba kenan, in ya farauto dabba ba da taimakon wanda ya harama ba, ba da izinin wanda ya harama ba, to ya halatta wanda ya harama dan ya ci. Amma duk sanda aka lura cewa wanda ya harama da aikin hajjin nan an yo farautar ne dan shi, to ba zai ci ba. A hadithin Sa'ab sai malamai suka ce shi Sa'ab bin Jathamah al-Laythi ya yo farautar ne purposely saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma mai harama da aikin haji baya cin masi da li ajalihi, abinda aka farauto dan shi. Kaji dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar da kyautar da Sa'ab ya aiko masa ko ya bashi, yace ya ka rike, kuma da yaga ya dan dame shi aka ba wani dalili bane yasa na dawo ma da shi, sai dan mun riga mun yi harama da aikin haji. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lura Sa'ab bin Jathamah al-Laythi ya farauto wannan abin farautar ne saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abin nufi a nan da ya gabar shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam in babu wani dalili baya mai da hannun kyauta baya, in an bashi kyauta yana karba. Mun karanta a darasin da ya gabata sarakuna sarkin Rom, irin su sarkin Misra kai Muqawqis da sauran wasu sarakuna sun yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta kuma ya karba. har ma annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi wa sayyidina Umar kyauta sai ya dan janye ya ce a ba mabukata sai ya ce a duk sanda aka baka kyauta ba tambaya kai ba ba kuma nuna salama kai ba ka karba Allahumma sai dai in aka yi maka kyautar da ka lura akwai manufa ko aka yi maka kyautar da kana kyautata zaton gori wata rana zai biyo baya kana da damar ka ki karba ka nuna cewa ka gode a ba wani wannan kuma babin tsira da mutunci shi kuma yana da ina fata an gane wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaice shi a cikin Jazaa'us Sayyid hadisi mai lamba ta 1825 haka a cikin Al-Hiba Imam al-Bukhari ya kuma kawo wannan hadithin a hadisi mai lamba ta 2573 Imam Muslim shi ma ya kawo wannan hadithin a cikin babin Hajji hadisi mai lamba ta 1193 hadisin As'ab bin Jathama al-Laythi radiyallahu anhu وامر صلى الله عليه وسلم امته النبي صلى الله عليه وسلم يا امرت الامه اذا سمعوا نهيق الحمار اذا suka ji kukan jaki an yasta'idhu billahi minash shaitanir rajim sinema tsarin Allah madaukakin sarki daga sharrin shaytan abun jefewa a wata ruwaya aka ce domin in kaga jaki yayi kuka shi yana ganin shedanu ne da aka ji sanda kaji kukan jaki nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga sharrin shedan shedanu ya gani wa idha sami'u siyahajiki amma duk sanda al'umma su suka ji charar zakara an yas'alullaha min fadli su roki Allah falalarsa shi kuma mala'iku ya gani an gane ko she babu alheri a cikin kukan jaki inna ankara al-aswat la sautul hamir wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin Bad'ul Wahy hadisi mai lamba ta 3303 Imam Muslim a cikin Adh-Dhikr wad-Du'a hadisi mai lamba ta 2729 hadisin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda wa yurwa an yi ruwaya an ruwaito bisigacin tamrid kenan an ruwaito cewa annahu annabi sallallahu alaihi wasallam amarahum ya umarci al'umma sabit takbiri da yin kabbara indal hariq lokacin da aka yi gobara idan an ga an yi gobara to a dinga yin kabbara fa innahu yudfi'uhu domin wannan kabarbarin da za a dinga yi suna kashe wannan wuta din wannan hadisi ba shi da inganci hadisi ne da'ifi kuma raunin ba dan kankani ba ibn sunni ya ruwaice shi a cikin amalul yaumi wal laila a hadisi na 290 da shafi na 294 zuwa shafi na 297 hadisin Amr bin Shu'ayb عن أبيه عن جده رضي الله عنهم ومدار هذه الأحاديث على القاسم بن عبد الله بن عمر وتقبل هنيوين حديث سن قرارون تهنير القاسم بن عبد الله بن عمر شيكما وهو متهم بالكذب أنا ينادك كمر ويتند أكي تهم السودك أليه matrukun malamai ba sa karba hadisin sa da aka shi ya bata wannan isnadi da aka isnadin hadisin da yace in an yi gobara a dinga kabbara bai inganta ba da aka in an yi gobara a kawo gudunmawa kuma ayo yan kwana kwana waya ina fata an gane yawa insha Allah wa kariha li ahli al majlis annabi sallallahu alaihi wasallama ya karhantawa ma'abuta zama a wani majalisi da sanda suka zauna a wani majalisi suka tattauna wasu mas'aloli da suke da alaka da rayuwa ko addini to annabi sallallahu alaihi wasallam ya karhanta an yakhluwa majlisahum wannan wurin zaman nasu ya wofinta ya kadaita min zikrillahi azza wa jalla daga ambaton Allah mai girma da daukaka ma'ana ba a san a zauna a wani majalisi a tashi ba ambaton Allah wa qala yace man qa'ada maq'adan duk wanda ya zauna a wurin zama, ya zauna a wani majalisi, lam yadhkurillaha fi, bai ambaci Allah ba a ciki, kanat alaihi minallahi tiratun, ya kasance ya yi babbar hasara, yana da hasara daga wurin Allah, ma'ana ya yi hasara. Wa manittaja'an mutja'an, wanda duk ya kwanta mutja'an a wani wurin kwanciya, la yadhkurillaha fihi, bai ambaci Allah ba a wurin kwanciyar, kanat alaihi minallahi tira. Wattiratu alhasara, ma'ana ya yi hasara. Na fata an gane, hasara ce mutum ya zauna a majalisi ko gurin zama minti biyar, minti goma, awa, ya kuma kaɗa rigarsa ya shuri takalmansa ya yi gaba ba tare da ya ambaci Allah ba a cikin wannan zama, to lallai hasara ce mai girma mutum ya yi. Haka mutum ya zo wajen kwanciya kawai ya kwanta babu zikiri, wannan shi ma hasara ce mai girma. Ta saba da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan hadithin Imam Abu Dawud ya rubuce shi a cikin Al-Adab, hadithi mai lamba ta 4856, Imam An-Nasa'i a cikin Sunan Al-Kubra, cikin Amal Al-Yawmi wal Layla, hadithi mai lamba ta 1164, haka Ibn Sunni a cikin Amal Al-Yawmi wal Layla, hadithi mai lamba ta 747, haka Al-Humaidi a cikin Musnad dinsa, hadithi mai lamba ta 1158, hadithin Abi Huraira, Allah ya kara masa yadda, Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadithi a cikin Sunan Abi Dawud. Yake cewa wa qal, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man jalasa fi majlisin, duk wanda ya zauna a wani wurin zama, fa kathura fihi laghatuhu, soki burutsu da kusakurai suka yawaita a wurin zaman, an yi tintibi, an yi kuskure, an yi maganganun da suke akwai saban Allah a cikinsu, an yi laghatu kenan. Kafura fihi laghatu, wanda kusakurai da tuba-tubai suka yawaita a wannan wurin zama. Faqala qabala an yaquma, amma sai mutum kafin ya miƙe daga wurin zaman sai ya ce, min majalisi daga wurin zamansa, sai ya ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalik. Duk wanda ya zauna a wurin zama zai tashi sai ya ce subhanakallahumma, tsarki ya tabbata gare ka ya Allah, wa bihamdika, da dukkan godiya gare ka, ashhadu an la ilaha illa anta, ina mai shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai kai, astaghfiruka, ina neman gafararka, wa atubu ilaika, ina tuba izuwa gare ka, illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalika, face an gafarta masa abinda ya faru, abinda ya wakana da shi a wannan wurin zama din. Wannan hadithin Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad Mujalladi na 2, shafi na 494, Imam Tirmidhi a cikin Ad-Da'awat, hadithi mai lamba ta 3433, haka Ibn Sunni a cikin Amal Al-Yawmi wal Layla, hadithi ta na 447, hadithin Abi Huraira radiyallahu an, sannan wasa hu Sheikh Shakir al-Musnad, Sheikh Ahmad Shakir da ya yi tahqiqin Musnad na Imam Ahmad ya inganta wannan hadithi. Wa fi Sunan Abi Dawud, ya zo cikin Sunan Abi Dawud, annahu sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu dhalik, ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin haka, iza arada an yaquma min majlisin, minal majlis, in yana so an yaquma minal majlis, yana so ya tashi daga wurin zama, fasu'ila anhu, sai wata ran aka yi wa Annabi tambaya, mun ga in ka zauna wurin zama, ka san dai Annabi ba zai zauna ka ce yayi laqatu ba a guri, lalle duk inda Annabi ya zauna an ce yana yin zikiri, yana ambaton Allah, yana istighfari sau 100 a rana ko fiye da haka, an gane ko? Kuma duk inda ya zauna karantarwa ne, amma duk da haka duk sanda zai tashi dan ya koyar da ni, ya koyar da kai, ya nuna mana abinda zai rage mana nauyin laifuffuka na tuba-tuban harasanmu da muke yi, shine kafaratul majlis. Shi sa Annabi in zai tashi sai ya kafaratul majlis. Sai aka tambaye shi game da kafaratul majlis, faqala, sai ce zalika kafaratul lima yakunu fil majlis,
wannan zikirin in kai shi kamar kankarar zunubin abin da ya faru ne a wannan majalisin, matukar abin da ya faru bai da alaka da haƙƙin ɗan adam. An gane ma'ana, ba gulmar wani kukai ba, ba cin naman wani kukai ba. Idan an yi gulmar wani, to shi kuma sai an je an nemi yafiyarsa. Amma irin tuɓa-tuɓai na harshe da sakin baki da mutum yakan yi na saban Allah, to wannan kaffaratul majlis tana kankare su insha Allah. Wani hadithi Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin Al-Adab, hadithi na 4859, An-Nasa'i a cikin Sunan al-Kubra, cikin Amalul Yawmi wal Layla, hadithi mai lamba ta 1100 ko 1187. Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi a cikin Al-Mustadrak, mujalladi na 1 shafi na 1537, shi ma ya ruwaito wannan hadithin Abi Barzata al-Aslami radiyallahu anhu wa sahahu al-Albani fi Sunan Abi Dawud. Shek Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadisin a cikin Sunan Abi Dawud. Faslun, ga wani fasali, fi alfazin kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu an tuqala, fasalin da zai karantar da mu wasu lafuzza waɗanda mukan yi amfani da su a zantuttukanmu na yau da kullum, amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyamatar da mu dinga faɗarsu. Annabi baya so mu dinga faɗin waɗannan kalmomi ko waɗannan lafuzza. Fa minha, daga cikin irinsu, ka ce khabuthat nafsi aw jashat, khabuthat nafsi. A wata ruwaya sai dai ka ce laqisat nafsi, wai khabuthat nafsi kaman ka ce raina ya ɓaci, shine ma'anar kalmar. Raina ya ɓaci shine khabuthat nafsi aw jashat. To ya zaka ce? Sai dai ka ce laqisat nafsi. To menene bambanci tsakanin laqisat da khabuthat? Suka ce din ma'ana ɗaya ne, kawai lafazin ne aka kyamatar da mu mai amfani da shi, domin kalmar al-khubuthu yana ɗaukan ma'anoni masu yawa kuma munana. To dan kar a ɗauka iya ɓacin rai, shi kalmar al-khubuthu take ɗauka. To shi yasa sai aka kyamatar da mu mu ce khabuthat nafsi, raina ya ɓaci. Da Hausa kaga baka da matsala. Amma in za ka faɗa da Larabci, to sai dai ka ce laqisat nafsi, duk da cewa fassarar laqisat shi ba ma'anarsa raina ya ɓaci. An gane ko? Ma'ana wai har lafuzzan da za mu faɗa annabi yana bi yana tsitsince mana mu ce kaza kan mu ce kaza. Kamar yadda a can baya ya gaya mana kar mu sa suna kaza, mu sa suna kaza, banda suna kaza, ya mun karanta a can baya. Wa minha, daga cikin irin lafuzzan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karhanta mu dinga faɗin su, an yusammal inabu karman, mu kira wato inibi da suna karmu. Wannan mun karanta shi a can baya in kun tuna. Mu kira inibi da suna karmu, kenan inibi yana da sunaye, ko ka ce inabu ko ka ce karmu. To amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ce inabu din, wa inaban wa qadban, shine lafazin da alqur'ani ma ya zo da shi, amma kar ka ce alkarmu. Kamar yadda muka faɗa a can baya, wato suka ce kamar zuciyar mumini ana kiranta alkarmu. To tunda zuciyar mumini alkarmu, inibi alkarmu, to ai inibi bai kai kima da darajar zuciyar mumini ba, shi zuciyar mumini a bar masa alkarmu, shi kuma inabu ya ɗauki al'inabu ɗinsa. Mahallu shahid dai shi ma an kyamatar da mu faɗin kodayaushe alkarmu mu ce muna nufin inibi. Wa ƙaulur rajuli halakan nasu, da lafazin da mutum zai ce mutane sun halaka. Halakan nasu, mutane sun halaka, mutane duk sun lalace, mutane duk sun halaka. Wannan lafazin shi ma an ce kar mu dinga faɗinsa. Wa qala, annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qala zalika idan mutun yace halakan nasu mutane duk sun halaka fa huwa ahlakahum akwai lafazin fa huwa ahlakuhum ko fa huwa ahlakahum idan mutun yace mutane duk sun halaka to shi ya halakar da su kenan an gane ko shine ya halakar da su in kuma ka dauki lafazin fa huwa ahlakuhum shine mafi halaka su in mutun yace mutane sun halaka to shi yafi su halaka da haka wannan kalmar ita ma ba a cewa domin annabi alkhairu fi wa fi ummati ila yawmil qiyama alkhairi yana cikin wannan al'umma ta manzon Allah har zuwa tashin alkiyama ba a cewa duk Allah lalace di yanda al'amari ya kirkice di yanda mutane ake ganin sun gurbata akwai na kirki akwai na kwarai al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta taba tsiraita daga mutanen kirki ba sai dai a ce sun yi karanci waɗanda suke ba su din ba kuma sun fi yawa ko sun yawa wannan hadithin muslim ya ruwaice shi a cikin albirru wasila wal adab hadithi mai lamba ta 2623 hadithin abi huraira radiyallahu anhu wa fi ma'anahu fasadan nasu yana da ma'anar irin wannan kace fasadan nasu mutane sun lalace wa fasadan zamanu ko zamani ya lalace wannan shi ma ba daidai bane mun karanta a can baya cewa ka daina zagin zamani Allah shine zamani an gane ko yau mun karanta da haka kace kuma zamani ya lalace shi ma annabi ya ce kanka ce haka gara ma ka jingina lalacewa zuwa ga mutanen zamani kace mutanen wannan zamani sun lalace ko kace mutanen wannan zamani mafi yawancin su ba su da kirki mutanen wannan zamanin mafi yawancin su sun kama hanya halaka mutanen wannan zamanin mafi yawancin su lalatattu ne can in kace mutanen wannan zamanin duk sun lalace an hana ka fadin haka domin ya akai ka san duk mutane sun lalace kenan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kana nufin ba nagari a cikin ta da haka karkace fasadan nasu karkace fasadan zaman wa nahu da makamantan irin waɗannan kalmomin kuma zaka ji kalmomi ne masu sauki kuma muna yawan faɗin su ko wa naha an yuqal kamar yadda annabi ya hana a ce mudirna bi nau'i kaza wa kaza an yi mana ruwan sama saboda masana sananin sama masana ainihin wato taurari ko masana ainihin astronomers ko kaza su dama sun faɗa cewa za a yi ruwan sama mamako ranar kaza ga watan kaza a mudirna bi fadlillah bi rahmatillahi wa fadli duk sanda aka yi ruwan sama kace ai Allah cikin rahamar Allah da falalarsa mun samu ruwan sama amma karkace dama ai masana sun ce tunda tauraro kaza ya hadu da tauraro kaza za a samu ruwan sama a wannan shekarar damuna za a yi ruwa mai yawa a ce ai dama masana sun faɗa wannan mudirna bi nau'i kaza wa kaza sai dai a ce mudirna bi fadlillahi wa rahmati hadithi ya zo akan haka Imam al-Bukhari ya ruwaice shi a cikin al-Adhan hadithi na 846 haka a cikin al-Istisqa hadithi na 1038 haka a cikin al-Magazi hadithi na 4147 Imam Muslim a cikin al-Iman hadithi na 71 hadithin Zaid bin Khalid al-Juhani radiyallahu anhu wa ma sha Allah wa shi'ta wannan ma mun karanta a baya karkace wa ma sha Allah abinda Allah ya ga dama kuma kai ma ka ga dama kenan a sai dai masha Allahu sai kuma ce me na'am thumma shi'ta ko mun karanta a can baya wannan hadithin Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad hadithi na 214 da kuma 224 shi ma hadithin Ibn Abbas radiyallahu anhuma wasahahu al-Shaykh Shakir al-Musnad ومنها ان يحلف بغير الله yana daga cikin lafazin da annabi ya hada yin amfani da shi shine mutun ya rantsa da wani Allah man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut duk wanda zai rantsa ya rantsa da Allah ko ya shiru ko mutun ya rantsa da sunayen Allah ko ya rantsa da sifa cikin sifofin Allah amma ba a yin rantsuwa da wani ba Allah wannan hadithin Imam Tirmidhi ya ruwaice shi a cikin An-Nuzur hadithi na 1535 Imam Ahmad a cikin Musnad Mujalladi na 2 shafi na 34 hadithin Ibn Umar radiyallahu anhuma da lafazin man halafa bi ghairi Allah faqad kafara aw ashraka akwai lafazin duk wanda ya rantsuwa bi gairin lahi ba da Allah ba faqad kafara ya kafirta au ashraka ko yayi shirka wasahu ash-shaykh shakir alal musnad wa minha daga cikin lafazin da aka hana mu yin amfani da shi an ya kula fi halafihi mutum a cikin halafihi rantsuwar sa yace huwa yahudiyun wa nahu yace in bai yi kaza ba shi ba yahude ne in ba kaza ba shi ba yahude ne wa nahu ko in ba haka ba ya kafirta wannan shi ma yana daga cikin abin da aka hana in fa'ala kaza yace in har ya aikata kaza huwa yahudiyun ya ba zama ba yahude ya bar addinin musulunci wannan dai yana daga cikin abin da an hale mu yin sa to ko kuma mutun ya ce wai in bai kaza ba shi shege ne aga duk wannan shi ma lafazi ne da bai dace ba mutun ya dinga jinginawa kansa irin waɗannan lafuzza marasa dadi ko wannan hadisin Imam Abu Dawud ya rubuce shi a cikin Al-Iman wa An-Nuzur hadisi na 3258 hadisin Buraida radiyallahu an wa sahu Al-Albani fi Sunan Abi Dawud ومنها أن يقول للسلطان ملك الملوك ومنها daga ciki an ya kula lissultan mutun ya cewa wani sarki sarkin sarakuna wannan shi ma annabi ya hana mu mu ce sarkin sarakuna Allah kenan aka ba daidai bane sai dai a ce wani sarki mai daraja ta daya ko in ya inganta wannan shi ma babu guluwi a ciki sai a ce sarki mai daraja ta daya an gane ko amma a ce sarkin sarakuna wannan ko alƙalin alƙalai wannan duk mun karanta a can baya ko da an hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu kame bakunan mu daga irin waɗannan lafuzza imam muslim ya rawaito wannan hadisin a cikin al-adab hadisi na 2143 hadisin abi huraira radiyallahu anhu wa minha qawlu sayyid daga cikin lafazin da aka hana mu yin amfani da su shine shugaba ko ubangidan bawa yace abdi wa amati yace abdi wa amati an gane ko wannan lafazin shi ma an hana mu ba ubangida ya ce wa bawansa abdi sai dai zai ce gulami wa jariyati an gane ko gulami yaro na wa jariyati da kuma yarinya ta amma ba zai ce abdi bawa na ba ko baiwa ta an gane wannan shi ba ka duba Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin al-Itiq hadisi na 2552 Imam Muslim a cikin al-Alfaz min al-Adab hadithi na 2249 hadithin Abi Huraira radiyallahu anhu wa minha sabbur rih daga ciki zagin iska ta taso ta bade ka kai wanka mala duk ta bule ka da kura ko kai wanki kai shanya kenan sai wata guguwa ta taso duk ta bule kayan sai ka dinga zazzagin iska wannan shi ma zagin iska ya nuna kai ma ko danta ne an gane ko haka ba daidai bane zagin iska kuskure ne wannan hadisin Imam Tirmidhi ya rawaito shi hadisi ne sahihi a cikin Al-Fitan hadisi na 2252 hadisin Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhu wa sahihu Al-Albani fi Sunan Abi Dawud fi Sunan Tirmidhi wa minha sabbul humma daga ciki hadda zagin zazzabi shine al-humma ba a zagin zazzabi ala gafata mala an gane ko shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu zagin al-humma zazzabi ce wani shegen zazzabi ne ya matsa mu haka zaka da mutum yana bara ko yawa ba a zagin zazzabi shi ma yana kafara an gane ko kankarar zunubi wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi a cikin al-birr wa sila wal adab hadisi na 2575 hadisin Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu wa sabbid dik da zagin wasabbud dik da zagin zakara to kaji shi ma zakara ba a zagin sa hadisi ne sahihi ba a zagin zakara an gane ko ko yayi maka kashi akan da dumaka ka ya ku yawa ko kuma yazo yana ta cara daidai kofar wundanka ya hana mutum bacci to shi ma dai ayi hakuri ko kuma ka tashi ka kore shi amma kakka zagi zakara Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zagin zakara kuma hadisin yana cikin Sunan Abi Dawud a cikin al-Adab yana cikin ladabi in ka zagi zakara baka da ladabi hadisi na 5101 hadisin Zaid bin Khalid al-Juhani radiyallahu anhu kuma hadisin Sahih al-Albani fi Sunan Abi Dawud والدعاء بدعوى بدعوى الجاهليه da kuma wato kira da yekuwa irin ta jahiliya kaman yaya ka du'a ila al-qabail kamar kira zuwa ga kabilanci wannan shi ma ba a yi kira zuwa ga al-qabail kabilanci wal asabiyati laha da kuma bawa kabila ku kariya koda ba su da gaskiya ko ka ba dan kabila ku kariya koda ba akan gaskiya yake ba wannan yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa mithluhu irin su daya da at-ta'assubu lil madhhab wato ra'ayin riqau da kare mazhaba koda akwai nassin da ya saba mazhaba wa tariqati ko kuma mutun ya dinga kare tariqarsa wal mashayiki ko shehunansa wa minha tasmiyatul isha bil atama daga cikin lafazin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar mu dinga yawan ambatansa shine al atama da sunan sallar isha kenan tana da suna guda biyu akwai al-atama akwai al-isha to an musu a dinga kiranta da al-isha duk da cewa hadisi sun zo da maganar atama kamar yadda mun karanta a can baya babu laifi jifa jifa dan kace atama amma dai ba a so a kudin jayar da lafazin al-atama a ce ana nufin sunan sallar isha tasmiyatun ghaliba ya zama shine sunan da ya kudin jayi yuhjaru bi hasmul isha wanda sanadiyarsa za a kaurace wa sunan sallar isha sai dai a dinga ce mata sallar atama to wannan shi ma makruhi ne wa minha sibabil muslim daga ciki akwai zagin musulmi wa minha sibabil muslim wa an yatanajathnani duna thalith kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada mutum biyu su gana su ware mutum daya sibabil muslim zagin musulmi shi ma yana daga cikin abinda ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu kama bakunan mu sannan ku ware ku dinga ganawa ku uku ne a guri sai ku ka ware ko kuma ka kira wani ku koma gefe ku dinga ganawa shi kuma guda ɗaya ku ware shi wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ko kuma kawai kuna jin wani yare yana zaunan ba ku tashi ba ba kawai kuka juya harshe an gane ko kawai yana zaune kawai sai ya ji kun canje harshe baya jin duk abin da kuka faɗa bai ji ba wannan daidai yake da yana zaune ka janye dai ka koma ku dinga tattaunawa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haka in har kana so kai ka tattauna da wani to sai ka bari sai wani na hudu ya zo inda shi kuma shedan ba zai zo ya taya shi zama ba kaga in akwai na hudu to kaga da na hudu ya zo shi sa ka ce Abdullahi dan Umar in yana sanye wannan da wani ya zo ya ce da Allah zo in ka da Allah dan tayawa na zama zan dan ga wani bi kuma mun ci da an gane to kaga sai su zauna su ma su kama tattaunawa amma kun ware kuna tattaunawa musamman yaga an kallo shi ana ta dariya kaga sai ya dauka wani wata kullalle yake kulla kuma da shi yake kaga sai mutun ya saka ba wani mummunan abu a zuciyarsa ko ya kullace ku ko ya ga cewa shi yanzu ba amintacce bane da aka ware wani ake sirri da shi ban da shi to duk wa'annan tunaninkan marasa kyau ake so kar a ba shi dan kofa ya sanya masa su a cikin tunaninsa to shi yasa aka ce kar a gana tsakanin mutum biyu a ware na uku wa an tukhbira almar'atu zawjaha bi mahasin imra'atin ukhra kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mace ta ba wa mijinta labarin kyawawan sufofin wata matar daban wannan yana daga cikin kuskure da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada matar da ta ba mijinta labarin wata mace wa minha qaul daga ciki akwai wa minha qauli daga ciki akwai fadin allahumma ghfirli in shi'ita wannan annabi ya hana wannan lafazin ya allah ka gafarta min kaga dama wannan shi ma ba a fadin wannan wa minha al-iktharu min al-halib daga ciki akwai yawan rantsuwa ba a san mutum ya zama mai yawan rantsuwa ko dan kasuwa ne ko ba dan kasuwa bane ba a san yawan rantsuwa wa an yaqula qawsu quzah haka an hana mutum ya dinga cewa qawsu quzah wato kibiya shine qaws ko kuma bakan quzah to wannan qawsu quzah akwai hadisin da yace walakin qulu qawsullah wai kar ku ce qawsu quzah sai dai ku ce qawsullah ma'ana wannan bakan Allah kenan azza wa jalla fa huwa amanun li ahli al-ard wai wannan irin wannan kamar bakan gizo din nan da ake gani wani lokaci ya shata to wai kar ku ce qausu quzah sai dai ku ce qausullahi azza wa jal wai fa huwa irin wannan bakan amanun li ahli al-ardi wai aminci ne ga mutanen da suke rayuwa a ban kasa wannan hadisin ƙarya ne hadisi ne mawdu'i ka duba silsila da'ifa ta Sheikh Albani a hadisi mai lamba ta 872 haka ka duba al-fawaid al-majmu'a shafi na 462 wannan hadisin mawdu'i ne to me ake nufi da qaus quzah wasu suka ce quzah din nan ainihin wato jam'u qazhatun ko quzhatun wa hiya tariqatu allati tatarakkabu minha alwanu hadha alqaus wato hanyar da irin wannan launi daban-daban na bakan gizo yake bi shi ake kira da quzah wasu kuma suka ce a sunan wani mala'ika ne wanda aka wakilta shi kula da hadari ko gajimare wasu suka ce quzah sunan shedan ne wasu kuma suka ce quzah sunan wani sarki ne daga sarakunan ajamawa wanda ba larabawa ba an gane ko ka koma cikin annihaya ta ibn al-asir za ga wannan fassarar wannan kalmar al-quzah a mujalladin sa na 4 shafi na 84 da kuma lisanul arab shi ma ka koma mujalladin sa na 5 shafi na 563 ka kuma duba al-qamusul muhit wayannan dukkaninsu kamus ne na sanin kalmomin larabci shi ma mai kamusul muhit a shafi na 302 shi ma ya fassara wannan kalma ta quzah da haka kamar bakan gizo kenan ba a cewa qausu quzah sai dai a ce qausul la duk da cewa wancan qausul la din shi ma hadisin mawdu'i ne wa an ya sallallahu alaihi wasallam ya halla bi wajhi Allah sai in aljanna zaka roka zaka iya cewa as'aluka allahumma ko as'aluka bi wajhika alkarim an tudkhilani aljanna an gane ko wasu malaman suka ce ba a roƙon wani abu a yi tawassuli bi wajhi Allah sai in aljanna ko kuma sai in abin da yake da alaka ne da lahira amma dukkan wani abu da ya shafi duniya kar ka roki Allah ka ce as'aluka bi wajhika an tu'diyani al-mal an tu'diyani ad-dar was-sayyara wannan kalma wato wannan tawassuli da wajhi Allah ba karamin tawassuli bane haka ba a roƙon Allah a yi tawassuli bi wajhi Allah sai dai mutum aljanna zai roƙa ko kuma neman tsari zai daga wuta ko sauki zai nema na ainihin wato abin nan hisabi da wani abu mai kama da haka wa an tusamma al-madina madinatu yathrib haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a dinga kiran madina da suna yathrib wa an yus'ala ar-rajul fi ma daraba imra'ata annabi ya hana a tambaye mutum a dinga tambayar mutum dan me yasa ya daki matarsa illa idza da'atil hajatu ilai har sai in akwai bukatar yin haka an gane ko yawa ba a taddada cewa hadithin ba a tambayar mutum dan me ya daki matarsa bai inganta ba imam an-nawawi ya kawo shi cikin riyadus salihin na daga cikin hadithan da malamai suka ce ba su da inganci hadisi ne da'ifi cewa ba za a tambaye mutum ya zana matarsa me yasa mai taimasa ba amma suka ce in duka ne na ladaftarwa wanda bai jijji mata rauni ba bai mata illa ba bai mata tabo ba bai karya mata wani abu ba wannan kawai ladabi ne akwai abin da ya faru tsakaninsu in kuka ce sai kun bincika kila za ku ji kunya kuma dan haka wannan ka kyale shi dai a babul ladaftarwa ne mutum ya dangi matarsa kara tambaye shi mai taimasa an gane amma dukan ya wuce misali a ga lalle kam to wannan babu laifi a zauna a ji me ya faru kuma an ji koda da dalilin a ce to irin wannan dukan ya saba wa irin dukan shari'a domin darban ghayra mubarrih haka aka ce wa min ha daga ciki an ya kula sumtu ramadana kulla an hana mutum ya ce na azumci ramadan dukannin sa wa qumtu al-layla kulla na yi tsayuwar dare gabaki ɗayan sa an hana wannan ba laifi bane kai azumi na ramadan ba laifi bane ka cika azumin ramadan 30 ko 29 amma ka dinga ganin kana cewa na azumci ramadan dukkan sa ai baka sani ba a ciki duka aka karba ko akwai wanda an watso maka yanka qiyamul lailin da kai dukan daren aka karba ko duka ne ba karba ba baka da masaniya da kamar tsarkake kai ne yana daga cikin tazkiya ka dinga ganin kai azumi na ramadan gaba daya kamar Allah ya karba zamu tashi wa min al-anfazin makruha insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada